Never too high, never too low. Never to hurt you or let go. I struggle to run, I struggle to breathe. You're the one who makes me believe. I hold up my head, try to make it right. Yet here I am sad on my own each night. La la la. Da 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 da. Never too high, never too low. Never to hurt you or let go. I struggle to run, I struggle to breathe. You're the one who makes me believe.
Da 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 da